أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا تثبت العلم وقت التسليم da yada fuskokin mu a yau asabar 14 ga watan 8 shekara ta 1447 wanda ya daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2026. Muna gabatar da darasin ko ince talib a littafin Allah mai tsarki. Muna cikin sura ta Ali Imran, fati da ya wuce mun tsaya kan aya ta 29, wanda Allah madaukakin sarki yake cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum, yace gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu ma fi sudurikum, in kun ɓoye abin da ke cikin zukatanku, aw tubduhu, ko kuka bayyana shi, ya'lamu Allah, sani Allah ko ya san dukkan abin da kuka koyi ko kuka bayyana, ya san zanjirinsa, ya san ko baɗinsa. Za ku iya bayyana abu da kuke ga shi ne a cikin zuciyarku, amma Allah ya san wani irin bayyanawa kuke yi. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, kuma Allah shi ne masanin sammai da ƙasai. Wallahu ala kulli shay'in qadir, alai Allah mai iko ne dangane da komai. Yawma tajri kullu nafsin ma amilat, yace a ranar da kowace rai tajidu, za ta samu ne, ma amilat, abinda ta aikata, min khairin muhdara, na alkhairi Allah madaukakin sarki zai bujiro mata da shi. Kamar yamal mithqala dharratin khairan yarahu, duk ƙanƙantar aikin da mutum ya yi Allah madaukakin sarki zai bujiro masa da wannan aikin ya gan shi. Sannan wa ma'amila min su'in, abinda ta aikata na laifi kuma shi ma zai Allah madaukakin sarki zai bijiro mata. Shi yasa Allah a gaba yace wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, dukkan abinda mutum ya aikata ko mun kankantarsa na sharri ne, wallahi zai gan shi, ma dama bai roƙi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ba. Allah madaukakin sarki yake faɗa, yake cewa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, wa inda suke ayyuka na sharri za su ringa burin cewa ina ma tsakanin su da wannan aiki da suka gabatar akwai tazara mai nisa, wanda a filin kiyama ba za su ringa hangowa wannan aikin ba, domin su samu su tsira a gaban Allah madaukakin sarki. Sai Allah madaukaki yake ce musu wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, ku sani Allah madaukakin sarki yana tsoratar muku da kansa ne, yana tsoratar muku da kansa ne saboda me? Saboda mu guji hukubarsa, mu kiyaye dokokinsa domin mu samu mu tsira a ranar gobe kiyama. Wallahu ra'ufun bil ibad, shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamto mai taushi ne, mai tausayi ne ga bayinsa, shi yasa yake tsorace mana kansa. Allah yace kul, ka gaya musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, ya ku mutane in kun kasance kuna son Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fattabi'uni, to ku bi ni, bintisalil awamir, wurin kamanta ayyukan da akai umarni da ayi, waji tinabun nawahi, da kuma nisantar abubuwan da ni aka ce a bari. Wannan shine kadai da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani malami an masa wata tambaya, yace karara babu gurin da aka ce ka so manzon Allah a cikin Alkur'ani, yace amma akwai ishara akan san manzon Allah da yawa. Sai mutane suke yake iya karatu, sai suka ce ya ce babu gurin da aka ce a so manzon Allah. To ai akwai wanda suke san manzon Allah ma irin san majnule, ko a ce Romeo and Juliet, so ne wanda yake gagarasawa mutum ya biyayya, kuma zai iya faɗar da sa kansa a cikin abinda zai halakar da rayuwarsa wajen tsananin so ne. Ba a yi wa manzon Allah irin wannan sa. Manzon Allah babban so da ake masa shi ne
ka kamanta abin da yazo da shi ka nifanci abin da ya hana wannan babu wani so da ya wuce wannan son shine so faqad da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira a ranar gobe kiyama saboda shi manzo Allah sako Allah madaukakin sarki ya turo shi ya zo mana da shi kuma shine mafi alkhairin al'umma shine mafi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa ya zanto mi wallahi dugu burace da zamu na buga kirjin muna son manzon Allah ma da madu mi aikin da yazo da shi ba wallahi ba san sa muke ba saboda a zamanin sa akwai wanda suna son nasa akwai babban sa da yake son sa amma menene makomar sa Allah sura ya saukar tabbace da adilai to in dai mutum ba zai aikin da manzo yazo da shi ba wallahi ba ya tare da shi mu sani annabi nuhu alaihi salam lokacin da al'ummar sa suka ki amsan da'awar sa sai ya daga hannu ya roki Allah madaukakin sarki ya halakar da wannan al'umma saboda sun ki su amshi da'awar da ya zo musu da ita daga ciki akwai matarsa da ɗansa in ya je da'awa ya sai sai mahaukaci ne kar ku je shi sai da ya shekara 950 yana da'awa ba fa rayuwarsa kaɗai ba iya shekarun da'awarsa ya yi yana da'awa shekara 950 amma mutane ƙalilan ne suka amsa Allah madaukakin sarki ya mar alƙawarin zai tsaratar da iyalansa da haka zai turo musu ruwan tufan farsala alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dafadi'a wadda ma ayati mufassalatin tastakbaru to a gaba sai yake cewa rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta arhamur rahim yace ya ubangiji ka sani lalle dana fa yana daga cikin ahlina kuma alƙawarin ka fa gaskiya ne sannan kai ne mafi jin kan masu jin kai yana mar kuka ne akan cewa kai min alƙawarin zaka ne zaka tsayartar min da iyalaina amma dana ya tafi dana ya tafi ruwan nan ya haɗe shi ya narke a ciki ya zama babu Allah madaukakin sarki sai ya bashi amsa yake cewa innahu laysa min ahli ka sani wannan dan fa baya cikin ahlinka me yasa zanto baya cikin ahlinka sai yake innahu amalun ghayru salih saboda aikin sa ba mai kyau bane ba irin aikin da muka turo ka yake ba dan haka shi ba ahlinka ba sai dai yake kawai biological jininka ne amma shi ba ahlinka bane to ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka kamanta abin da yake shi wanda ba su kamanta ba dubu da tumuri ta zazi da buga irji mu ne wallahi falaisahum wallahi ba su bane wannan haka Allah ya faɗa haka manzon Allah ya tabbatar shi yasa Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah yahudawa suna burin cewa su fa masoya Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu yayan Allah ne ko mu ne mafi soyuwa gare shi to da haka sai Allah ya ce in dai san Allah kuke na gaskiya to fattabi uri ku kuma san Allah yace ka ga musu dini su kamanta abin da nazo shi su kuma ni san abin da ni hali akai sai Allah ya ce yuhibbukum Allah in ba ka bu manzon Allah Allah ne da kansa zai so ka ashe ka wuce soyayyar ba Allah ya ce to yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jinki Allah ya sake cewa kul ta ga muku ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atiyu Allah wa atiyu rasul ku yi biyayya ma Allah ku yi biyayya ma manzon Allah fa in tawallu idan kuka juye baya fa inna Allah to sani lalle shi Allah la yuhibbul kafiri Allah bai san wa'anda suke kafirai ne me yasa Allah ya kira su kafirai saboda juyawa shari'ar Allah baya da suke shi yasa Allah ya ce musulmi fa inna Allah la yuhibbul kafiri to wallahi mu sani ko mun kalilan abinda manzon Allah ya zo da shi muke ganin kadan ne muka kyamace abin muna ga rashin wayewa ne wa billahi al-azim zamu iya fadawa cikin wannan kalma da Allah madaukakin sarki yake fa inna allaha la yuhibbul kafirin ba wai ana kafirta mutane bane dole ne abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a tabbatar da shi mutum bai ji kunyar bane shari'ar Allah ba kuma yace wai akwai wani mai da'awa da zai ji kunyar cewa duk wanda ya bar shari'ar Allah ya faɗa kalmar kafirci a ce wai ana jefa mutane kalmar kafirci zaka juya ayar Allah ne Allah ne ya faɗa kai kai da kiyaye karka faɗa cikin kalmar kafirci ko ba mai da'awar da yake hawa munbari yace yau malam wane ko wane da yake anguwa kaza kafiri ne saboda yayi kaza ta'yinul kufr haram mutlaqan ala fahmi salafus salih ka bayyana wane kace kafiri ne haram ne a dukkan manhaji na salaf babu wani ahlus sunna da yake cewa wane kafiri ne ambata sunansa wallahi haram ne in ko yana ikirarin shi ahlus sunna ne yayi to wallahi ya sauka ta farkin sunna saboda a ta farkin sunna ba a ta'yinul kufr Allah madaukakin sarki yace inna Allah astafa Adam lalle Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adam alaihi salam ta yanda bayan ya halice shi ya umarci mala'iku su masa sujjada wannan zabi ne daga cikin zabaku da Allah yake iya wa mutane ya ba su wata daraja to shi ma daga cikin darajar da Allah madaukakin sarki ya ba shi shine ya umarci mala'iku su masa sujjada sai wasu mutane suka yi daukar irin wannan sujjada da wasu sujjodi da sujjada da aka yi wa annabi Yusuf suna cewa ai ya halaka mutum zai iya faduwa ya ma in hina'i ko wani abu makamancin haka to mu sani shari'ar da take da annabi Yusuf ya zo da ita ba fa irin shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita bane tauhidi ne mal annabawa gaba ɗayan su suka haɗu a kai wurin kadaita Allah ani ibudullah wajtanibu taghut shine gaba ɗayan su suka haɗu a kai amma al'umman nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin matansa sun je Habasha suka ga irin abubuwan da ake yi abubuwan ɗaya daga cikin sahabbansa sun je suka ga yadda ake yi zai faɗi zai yi zuwa manzon Allah ta da shi yace ai ya ga mabiya rumawa da waye da waye ga yadda suke wa sarakunan su sai yace ai inda zan umarci wani ya yi wa wani sujjada yace wallahi da mace zan yi wa umarni ta yi wa mijinta sujjada yace saboda ni min izami haqqihi alaiha saboda girman haƙƙinsa da yake kanta yace amma haramun ne babu wannan abu a ciki to da haka mu kiyaye domin mu tsira a wurin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adam sannan ya zabi annabi Nuhu wa Nuhan ya zabi annabi Nuhu saboda ni shi ne farkon wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da littafi domin ya da'awa a cikin al'umma saboda saukarsu akan tauhidin Allah madaukakin sarki wa ala Ibrahim ya kuma zabi zuriya ta annabi Ibrahim alaihi salam ya zabe su wa ala Imran sannan su zuriyar annabi Ibrahim su ne wanda mafi yawancin annabawa daga cikin zuriyar annabi Ibrahim suka zo sannan bi wa ala Imran ala alamin da kuma bi iyalan ko mutanen ala Imran iyalan gidan annabi Imran su ma Allah madaukakin sarki ya zabe su akan ni akan alami akan talibai gaba daya wasu malumai suka ce al'alami fi zamanihim wa inda suke cikin zamanin su ne Allah madaukakin sarki ya fifita su akan su Allah ya ce zurriyatan ba'daha min ba'd yace wasu zuriya ne wanda sashen su daga sashi ne sashen su ƴaƴa ne da sashi wallahu sami'un alim kuma Allah ne ji ne عليم هو مصري إذ قالت امرأة عمران سي الله مدعوك سنسرجي يكاو قصة مريم عليها السلام يتيب إذ كتنا قالت امرأة عمران لوكة دا ما ترى عمران تتي ربي يا أبنجدي إني نذرت لك ما في بطني اتتي لليني نايبا أنت a abin da yake cikin ciki na. Bayan Allah ya ba ta juna, sai ta roƙi Allah madaukakin sarki, take cewa ya Allah, in har ka ba ni ɗa namiji, na sanya shi ƴantacce wanda zai zauna a cikin ɗakinka, ya rinda yin bauta, ya rinda gyara shi, ya zamto kajini ne a cikin wannan ɗakin naka. Na sadaukar da shi domin hidima a cikin ɗakinka. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ba wa annabinsa labari, ya ce idh fatina qalat imra'atu imran, lokacin da matar Imran take cewa rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya ubangiji lalle nayi bakance abin da yake cikin cikina, muharraran ya zamto tsintacce ne, fa taqabbal minni, ya Allah ka amsa daga gare ni, ka amshi addu'ata, innaka antas sami'ul alim, ya Allah lalle kai mai ji ne, alimun kuma masani. Allah maɗaukakin sarki mai ji ne, ya ji addu'ar da sai, alimun ko masani ne da niyyata, da niyyata shi yasa take innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'ata, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ta sauke abin da yake cikin cikin nan nata taib, qalat, sai take cewa rabbi inni wada'tuha untha, shi yasa Allah ya ce falamma wada'ata, yayin da ta haife ta, qalat, sai ta ce rabbi ya ubangijina, inni wada'tuha untha, lalle ni na haife ta ne mace, bayan abin da take buri namiji ne, sai kuma ta haife ta a ni a mace, don haka abin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi, saboda mace tun daga haihuwarta har zuwa abin da yake a cikin kontrolin ba a so a bata kara zuba, kamar yadda shi namiji ake da sauki wurin tarbiyyarsa, sai take cewa rabbi inni wada'tuha untha, ya ubangiji lalle ni na haife ta ne mace, wallahu a'lam bima wada'at, Allah ne mafi sanin abin da ta haifa, walaysa dhakaru kal untha, namiji ko bai kama da mace ba, saboda ni yanayin karfinsa, yanayin abubuwan da namiji zai iya yi mace ba za ta iya ba saboda rauninta. Wa inni sammaytuha maryam, kuma lalle ni na sanya mata suna maryam, na kiraye ta da suna maryam. Wa inni u'izuha, kuma lalle ni ina neman tsari, ina nema mata tsari, bika ina nema mata tsarinka, wa zurriyata, da zuriyar da za ta haifa, min ash-shaytanir rajim, daga shaytan jefaffe wanda Allah maɗaukakin sarki ya nesanta shi da rahamarsa. Fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan, sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa da karɓa mai kyau, ya karɓa mata wannan addu'ar tata. Wa ambataha nabatan hasan, sannan Allah maɗaukakin sarki ya rayar da ita bisa kyakkyawar tarbiyya, ya tayar da ita da tarbiyya mai kyau. Wa kafalaha zakariya, sannan ya dora ɗawainiyarsa a kan annabi zakariya alaihi salam, saboda lokacin da ta sami mahaifiyarta, lokacin da ta sami juna gabaninta haifiyarta, sai Allah ya ɗauki rayin mahaifinta Imran alaihi salam. Bayan Allah ya ɗauki ransa da ta haife ta, sai kuma Allah maɗaukakin sarki yami ya kawo annabi zakariya alayhi salam, ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa ita da mahaifiyarsa. Kuma wannan alƙawarin da ta yi sai ya zanto bata fasa ba, sai aka je aka gina mata ɗaki a masallacin, wanda ɗakin an yi shi ne a sama, ko babu matakala, tana saman ɗaki. Lokacin da za ta sako biyan buƙatunta, sai lokacin da ko ba wani wanda yake kusan wurin, za ta sako, ta sa abin sakowa, ta sako, ta je ta biya buƙatunta, ta share masallaci, ta dawo ta hausa ba, ba inda take zuwa. Shi kuma kula da ita da sauran abubuwa yana mi yana wuyan Annabi Zakariya alaihi salam. To tana cikin wannan halin sai Allah madaukakin sarki yace kullama da sala alaiha zakariya almihraba, saboda dole ne tunda amana ne Allah ya ba shi, kuma an haife ta an ce ƙuri'a haka ne, waye zai ɗauɗauke ta har Allah madaukakin sarki ya tabbatar da Annabi Zakariya shi zai ɗauke ta. Shi ne tunda shi ne ya ɗauɗauke ta, kuma ga wurin da take dole ne zai san, to zai rinka zuwa yana ganin me ke faruwa, menene matsalolinta, in ya zo ta sauke mara matakala ya hau sai ya rinka ganin abinci wanda a wannan lokaci inda damuna ne abincin ba a samun irin wannan abinci, in kuma irin yanzu ne lokacin rani abincin ba a samun sai lokacin damuna, amma sai ya rinka ganin irin sa baje-baje tana samun har yawa yake mata. Shi ne Allah madaukakin sarki yake kullama da fala alaiha zakariya almihraba, duk lokacin da Annabi Zakariya ya shiga wannan ɗakin ibada, shi almihrab suna ambatarsa da ɗaki ne na ibada, lokacin da ya shiga wannan ɗakin waje da inda a rinka sai ya ga abinci na ban mamaki a wurinsa. To bayan ya ga wannan kwala sai ya ce mata ya Maryamu anna laki hada, a ina kike samun wannan? Ita kuma amsar da za ta bashi sai ta ce huwa min indillah, wannan abinci daga Allah yake, Allah madaukakin sarki ne yake azurta ta da shi. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, lalle Allah madaukakin sarki yana azurta wanda ya so bighayri hisab, ba tare da ƙididdiga ba, ba tare da wata iyaka ba, Allah madaukakin sarki yakan yi wa mutum arziki min haisu la yahtasib, ta yanda bai sani ba. Da haka wannan so mun tafi ne akan abin da ya shafi rayuwa da kuma kissa ta Nana Maryam alaiha salam. Abin da na faɗa daidai a roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada, wanda ne kuskure kuma ƙarancin sani ne, ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min ya kuma ƙara buɗe ƙirazanmu wurin fahimtar gaskiya, da ko ba mu ikon binta da aiki da ita abubuwan da yake kuskure ne, kuma ya ba mu ikon kauce musu ya kuma buɗe ƙirazanmu wurin fahimta. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.